Waɗanne matsaloli ne ke yawan faruwa a lokacin da aka samu juna biyu? Lokacin da kike da ciki, wato juna biyu, jikinki yana sauyawa kuma yana iya fuskantar wasu daga cikin waɗannan matsaloli. Amma ki tuna, yawanci waɗannan matsalolin al'ada ne a lokacin ciki, wato juna biyu. Tashin zuciya, ƙwannafi ko rashin narkewar abinci, kumburin jijiyoyi, maƙarƙashiya, basir, murɗewar kafa, ciwon ƙasan baya, kumburin kafa da cinyoyi.